Sunan kine azujiyata Nina kine sahibata Auren kine manufata Hakin kine na baki gata Wataran watarana Zakai kikidana Masayin matata Kece madarata Wataran watarana Zakai kikidana Masayin matata Kece madarata Na matu Naga wannan rana Na matu Na matu Naga wannan rana Na matu Na matu
Allah ya kai mu ranan Allah ya kai mu
Your absence is touchy, you're my happiness. Your love is like waterfall, no go play you like football. Your birthday's on 34, I'll never forget. Wataran watarana, zakai kikidana. Masayin matata, kece madarata. Wataran watarana, zakai kikidana. Masayin matata, kece madarata. Na matu naga wannan rana Na matu nace Na matu naga wannan rana Na matu Allah Na matu naga wannan rana Na matu nace Na matu naga wannan rana Na matu
Allah ya kai mu ranan Allah ya kai mu Allah ya kai mu ranan Allah ya nuna Allah ya nuna mana ranan Allah ya kai mu Allah ya kai mu